أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتم من لتاف بقية المستفيد شرح منية المريد نسيدي محمد العربي السائح رضي الله تعالى عنه من أتكم المطلب السادس تغسين سبع مطالب da yake bayani game da bambance-bambancen da yake tsakanin arifai da kuma sassafawar isharorinsu har ya kai kai ga inkari a junansu saboda yanayin bambancin mashaya da kuma hanyoyin da suke bi zuwa ga saduwa ga Allah. To mala ya ce wa inna ma a tsaltu fi bayani hazaini tariƙaini, yawa haƙiƙa ko ku sani na tsawaita cikin bayanin waɗannan hanyoyi guda biyu, wato ɗariƙul ijtiba'i da kuma ɗariƙul ijtihadi. Allahu yajtabi ilayhi man yasha shine ɗariƙul ijtiba, wa yahdi ilayhi man yunibu shine ɗariƙul ijtihadi. Ina fata an gane. So na tsawaita bayani akan waɗannan hanyoyi guda biyu, ya kuna fi zalika sharhu ma a sa an ya tawakkafa fi fahimihi, domin wannan ya zamanto sharhi ne ga abin da ya kusata mutum ya tsaya cikin fahimtar abin da za mu kawo min masa na zukuru, abin da sannu za mu ambace shi fi sharhi abiyatin nazmi, cikin sharhin baitotin wannan waƙa ta Muniyatul Muridi. Insha Allah ta'ala, in Allah ta'ala ya fi, in baka ji wannan matsalabi na shida ba, yanda ake samun bambancin mashaya da kuma bambancin muƙami tsakanin arifai ko waliye ko sufaye, to zai wuya ka fahimci asalin bayanin sharhin da zai yi na wannan baitoci. To ya ce na tsawaita zance ni cikin bayanin waɗannan hanyoyi guda biyu, domin wanda zai bibiye ni a cikin sharhin wannan littafi na Muniyatul Muridi ya fahimce ni da kyau, ya fahimci abin da nake nufi, musamman min ahli tariqina, daga cikin ahalin tariqar muhazihi wannan al-ahmadiyya, abin da zantawa ga Shehu Ahmad Tijani. Ka gane ai masulukum bi jami'ihim tariq al-muridina, domin ita wannan shi wanda ya kasance ahalin tariqina, ahalin tariqar tijaniya, to masulukum abin shigarwa ne bi jami'ihim baki ɗayansu, an shiga da su tariq al-muradi da tariqan majhubai, su ne muradi ba tariqar ko hanyar da ake shigar da muridi wanda sai ya yi wahala ya ijiti hadi kafin ya samu usuli. Duk wani ahli hadhihi tariqa masulukun abin shigarwa ne gaba ɗayansu, hanyar wato muradai su ne majhubai. Wazalika dalilin wannan kuwa ko wazalika adul wujuhi, wannan ɗayan fuskoki ne, allati min ajliha, wanda a dalilin ta ne sunniyat aka ambace da bil muhammadiyya da tariqatul muhammadiyya, bayan an ce mata tariqatul ahmadiyya kuma aka ce mata tariqatul muhammadiyya, bil ma'anal akhas, da ma'ana mafi kebancewa. In an ce tariqatul ahmadiyya a ban danganta ga Shehu Ahmad Tijani, aka ce muhammadiyya a ban dangantawa ga manzon Allah. To yanda aka gaya maka shi manzon Allah da aka nemi gana da cewa kai kum kawai ka tashi a tafi Allah yana kira, shi ko wajen cewa aka yi ya yi azumi 30 har wani abu ya faru aka ƙara 10 fatamani ƙatu da bi 40 laila ko, to tunda mu tsariƙar mu sunniyat bil muhammadiyya, to a wannan usulubin take ta masuluki muradi, wai ba ma saliki ba fa, kace saliki ai yayi aiki ya shiga, kaga sai da yayi aiki yayi tafiya sannan ya shiga, wannan ismu maf'ul ne kawai masuluk abin shigarwa shine ma'anar majzub din, shima ismu maf'ul ne abun fuzgowa shine malar majrur ila kazaba yajzibu jazbatan kenan to ismu maf'ul ne shine majzub abun fuzgowa shi kuma wannan masluk abun shigarwa to kaga duk malar da yake wanda aka fuzgo shi ai shigo da shi akai wanda aka shigo da shi shima ai janyo shi akai ina fata an gane kama sa yubayyanu kamar yanda da sanni za a bayyana maka wannan fil madlabi ba'da hala cikin madlabin da zai zo bayan wannan shine madlabu tabi'u kenan shine na ƙarshe na bakwai za a bayyana maka wannan ka fahimce shi insha Allah ta'ala sai malaka tambihu fadakarwa qala fil awarij malan ya fada cikin litafin al awarij bala taqririhi tariqain al mazkuraini bayan tabbatarwansa ga wannan hanyoyi guda biyu da aka ambata tariqul ijtiba'i da kuma tariqul ijtihadi malasu ga bayanin nasa yace wadunahuma tariqani akharani to bayan waɗannan fa akwai wasu hanyoyi guda biyu kuma daban su ma bayan waccan hanyoyi guda biyu na tariqul ijtiba da tariqul ijtihadi to akwai wasu hanyoyi guda biyu laysa min tariqi tahaqquqi bi tariqi fi shay waɗannan hanyoyi daban wanda ba waɗancan ba to laysa ba su kasance fi shay cikin komai ba min tariqi tahaqquqi daga hanyoyin ahlut tahaqquqi ba su kasance bi tariqi a tafarkin da ake yi ba wato kamar kishiyoyi waɗancan amma sun yi kama da su in baka sani ba sai kai tsammanin kana cikin ɗayan waɗancan hanyoyi biyu ne alhali ko duk wanda ya bi wannan hanyar to laysa min tariqi tahaqquqi bi tariqi fi shay'in da shi bai da wani matsayi a cikin hanyar arifai masana Allah to zai yi bayani zai ce ahaduhuma ɗayan su majzubun abtaru majzubi ne amma abtaru wanda yake yankakke baridun wanda ya kangare ila ijtihadi zuwa ga ijtihadi ba'da al-kashfi bayan an masa kashfi an nuna masa yayi wusuli an fusgo shi din ya shigo cikin halara yayi wusuli kuma sai ya yanke cewa tunda ni yanzu nayi wusuli to shikenan kuma ai ba sai nayi sallah ba ba sai nayi azumi ba ba sai nayi ayyukan ibada ba ai an riga an gama tunda dai na sa to wannan ba hanyar tufayi bace ba hanyar ahlus sara'iki bane wasani mutum na biyu wanda yana zaton shi ma hanyar yake amma ba hanyar yake ba shi kuma salikul abtaru saliki ne ya fara bin hanyar kuma sai yanke ya ratse ko kuma ya zauna ka gane ai ma khalasa bai tsarkaka ba bi mana ba yi usuli ba babal ijtihadi bayan kokarin da yayi tayi bai tsarkaka ba idan kace bi zuwa ga kashefi kuma sai yayi kasala ya yanke ya bar sudukin ko kuma ijtihadi inta zancen shi mai safin al-awarij anan yazo karshe ya nuna maka duk wanda ya fara ya bari to fa baya ciki koda kuma yayi wuduli ne idan ya daina ijtihadi wajen bautawa Allah to wannan baya cikin wannan hanyoyin guda biyu na farko ai an gaya maka mutum na farko shi fuzgo shi akai da aka fuzgo shi kuma sannan kuma rudda sai aka koma da shi ila ijtihadi zuwa ga ijtihadi ba kyale shi aka yi haka kawai sakaka kamar saniyar saura ba sai da ya koma kuma ya lalumo abinda ya tsere masa a baya shi kuma wancan da ya biyo hanya mai wahala to da ya shigo fa bai yanke to duk wanda ya saba wa wannan hanyoyin guda biyu to baya tare da ahlullahi wa hadhan al-qismani wannan yankokin jama'a guda biyu la itidad bihi ma fi tariqi ba a wani lura da su a cikin tariqa suna nan suna fagammiyar su ne sun yi zato suna ciki amma ba a ciki suke kamar sarrahi sayyiduna shaykh radiyallahu anhu kamar yadda maulawi mushehu tijjani radiyallahu anhu ya bayyana shi qa'ilan yana mai cewa wal itidadu shi tattari da lura da ake yi da wanda ya shigo cikin wannan da'ira ta ahlullahi inna ma huwa bi majzudin ana lura da majzudi mutadarikun wanda ya riska bi suluki da sulukin da ya tsere maka da aka janyo ka aka fuzgo ka aka nade maka dazuzzuka to da ka shigo kuma baka shantake kai kasala ba kana kokarin riskar abubuwan da suka tsere maka a baya wannan shine wanda ake lura da shi na biyu shine wasalikul da muridi da yayin suluki mutadarikun bil jazbi amma yana kokarin ya riski jazabar da wancan ya tsere maka ya kai inda aka fuzgo wancan bai yanke ya daina kokari ba dan ganin wancan ya tsere masa madudi yayi wuturi yana ta riska na abin da ya tsere masa na nisan da wancan ya masa har sai da shi ma ya zama madudi ya isa inda wancan ya kai to sai ta lagaru ba na uku wannan babu wani waɗannan guda biyu ko dai ya zama madudi ne amma kuma mutadarikun ko kuma ya zama salikun ne mutadarikun bil jazbi yace wa qasama jam'un min al mutaakkirina talan jama'al sufaye wanda suka zo daga karshe karshe sun rarraba wannan hanyoyi ila tariqain aidan ita ma zuwa hanya biyu wannan na karshen da ake magana lakin sai dai la bil itibari sabiki ba da irin izina ko fasaran da ya gabata fasaran da Shehu Dijani yayi ai ya ce maka ya zama majzubun mutadarikun bis suluki da kuma salikun mutadarikun bil jazbi to sai su kuma suka zo da wata fasara daban amma duka dai ma'ana ɗaya ne bali dai bi itibari tarbiyati wa tasliki suna sun fasara shi ne da lura da hanyar da ake yin tarbiya wa tasliki da kuma da ake shigar da muridai hanyar yin wusuli yace addariqatul ula tafalkin farko ita ce suka ce dariqatul shukri dariqar wato tafalkin godiyar Allah ka gane ai majzubin da aka fuzgo shi aka kawo shi ba tare da yayi wata wahala ba to shi yanzu ya dukufa ibadarsa da ta zama dole a kansa shine godewa Allah da har ba cancantar sa bane ba ijtihadin sa bane ya tsinci kansa kawai a cikin inayar Allah ta kawo shi cikin a da'ira ta ahlullahi to ita suke ta mata dariqatul shukri hanyar godiyar Allah wa saniyatu hanya ta biyu ita ce ta suluki ita ce dariqatul riyaba ta farkin da ake horar da zuciya da ayyukan ibada wa mujahalatul nafsi da wahalar da rai wajen bautawa Allah har a samu a nada wannan dazuzzuka a shiga da'ira ta ahlullahi wa rubbama samma ba'duhum al-ula da yawa shashin arifai al-muta'akkirin ya ambaci hanyar farkon da sunan tariqatul shazali tariqa ta ta shaziliya ta imamu abul hasan shazali wal ukra ya ambaci daya hanyar ita tariqatul shukr din kenan sai suka ambace ta da tariqatul shazali wal ukra dayar tariqatul riyada wa riyadul lafzi ya ambace ta da al-gaza wa tariqatul gazali ta farkin imamu gazali shi in ka bi koyarwar sa a irin ta tarbiyyar to sai kawo halar da kanka da yawan ibada sannan ake yin wusuli shi kuma shazili kawai aurare za a baka sai da ka tsinci kanka a ciki sai da kai ta gode wa Allah tariqatul shukri ta koma tariqatul shazili a wajen su bayan bayyana shaziliya tariqatul riyada wa riyadatul nafsi ta koma ta zama tariqatul gazali inda kowannen su jagora ne a cikin tariqu na ahlullahi sai malai yace wa sayyidina shakara radiyallahu anhu fi zalika kalam nafisun akwai wani zance zababbe mai tsadan gaske li sayyidina shek ga maulana shehu tijani da anu fi zalika cikin wannan hanyoyi guda biyu tariqatul shukri da tariqatul riyaba din ko kuma tariqatul shazili da tariqatul gazali fali yuraja in ana so a gani to a koma wannan zance shehu tijani fi mahalli a cikin mahallin da ya kawo shi min dawahir al-ma'ali a cikin littafin dawahir al-ma'ali na sayyidi ali al-harazi wa kana radiyallahu anhu yaqulu idda haka zai ga maka wani daga ciki ولو مشو تجاد يقول عنه يا كثر كينا تشيوا من لن يدخل في هذا الزمان من باب الشكر دو وند أولا زامني بشكو حنير أهل الله من باب الشكر تباب قدير الله با ولا يدخل بذي تقشقا ولن دائرة أهل الله كمر أنتوشي طريقة الرياضة ومجاهدة النفس kagane ai yanzu kofar Allahu yajtabi ilahi man yasha yanzu ita ce abude kofar waya hadi ilahi man yulibu kofar a toshe take kuma ba toshe ta akai ba a wanda zai iya daurewa ya jure ya biyo hanya na har yayi wusuli shine zai yi wuyar samu saboda in ka bibi tarihin arifai da sufai musamman kafin zuwan Shehu Tijjani wani zai yi shekara a cikin Kalwa bai fito an yi ido hudu da shi ba wani zai yi wata shida wani zai yi wata uku wani zai yi kwana 40 to a wannan zamanin ko halwar kwana 7 aka tsora ma an gama ka da aiki abinda zaka ci a ciki ma kadai aiki ne banda abinda zaka bar wa mutanen gida iyalai da sauransu banda kuma sabgojinka ne yau da kullum kaga wannan kofar kusan a toshe take ba wanda zai iya shiga ba kuma an rufe ta bane mai samu shigar ta ne yake da wahala shi yasa bolon yake mallakar kulfi hazo zamanin min babu shukuri a wannan zamanin da yana yanzu wanda na kaiwa bakin salati ma da wuya hannu baka hannu kwarya ko kuta yomi kowa sai ya fita yayi fafutuka sannan ya samu abin da zai ci yau to ta ina zaka iya samu abin da zaka ci kwana 40 ba ma ba ta mun da zaka bari a gida ba to kaga kamar wannan hanyar babu ita amma tana nan duk wanda bai shigo min babu shukuri ta kofar godiyar Allah ba fi hadha zamani a wannan zamani to wallahi da kullu ba zai taba shiga ba to sai ce wasa yati lana mazidu bayani li hadha qalun bayani ga wannan magana ta Shehu Tijjani da sannu zai zo mana fil matalabi ba ala hadha cikin matalabin da zai zo bayan wannan shine matsalabin karshe al-matsalubu sabi'u insha Allah ta'ala in Allah ta'ala ya so alhamdulillah.